الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 29 ga watan Shawwal shekara ta 1438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 23 ga watan 7 shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da ƴan tambayoyi guda biyu tambaya ta farko dan uwa ke cewa menene hukuncin hada salloli biyu masu tarayyar lokaci azhar da al'asr ko magriba da isha a irin wannan yanayi da muke ciki yanayi na damuna hada salloli biyu masu tarayyar lokaci imma azhar da al'asr ko magriba da isha a sababin haduwar giligije ana kyautata zaton ruwa zai sauka ko kuma ana cikin yin ruwa ba a gama ba ko kuma bayan an gama ruwa galima rangwame ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalili akan haka hadisin da ke cikin sahihai riwaya ta Abdullah dan Abbas Allah ya kara musu yarda ke fada cewa ana zaune a birnin Madina ba ruwa ba iska ba wani firgici da lokacin azhar yayi Abdullahi dan Abbas yace da aka gama sallar azhar kai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya aka tada iqamar sallar ta al'asr aka zo da ita da lokacin magriba yayi da aka sallaci magriba kai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi aka zo da sallar isha aka tambayi marwayicin hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yarda aka ce masa menene sababi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada waɗannan salloli biyu masu tarayyar lokaci alhali ba ruwa ba iska ba tsoro sai ya ce manzo Allah ya yi haka ne dan kada ya jefa al'ummarsa cikin kunci don haka wannan yana nuna cewa duk lokacin da al'umma ta samu kanta a cikin wani yanayi wanda yake na kunci to an mata rangwamen yin jami'in azhar da al'asr ko magriba da isha tare da cewa al-Imam Malik Allah ya ji kansa shi ya tafi akan cewa magriba da isha su ne za a iya hadawa amma banda azhar da al'asr malamai suka ce wannan hadisi wato raddi ne ga al-Imam Malik raddi ne akan sa domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada azhar da al'asr to dan haka abinda kamar yanda malamai suka tabbatar kenan shine in girgije ya haru ana kyautata zaton ruwa zai sauka amma ba da zaran an ga wani gajimare ko wani dadan duhu shikenan a zo a hada sallah irin haduwa ta girgije girgijen da ake kyautata zaton ruwa zai sauka to wannan ana da rangwamen da za a yi jami'in magriba da isha ko azhar da al'asr yayi ruwa ko kai yayi ruwa wannan al'amari ne na Allah ku dai kun ba da iya abin da yake kanku kenan hali na biyu lokacin da ake cikin ruwa ba a gama ba, to a wannan lokaci akan iya hada waɗannan salloli biyu masu tarayyar lokaci. Hali na uku kenan bayan an gama ruwa galima, wanda zai zamanto akwai wahala akan jama'a cewa yin magariba a lokacin ta, sannan a koma gida in lokacin isha yayi a fito cikin wannan caɓi, to anan ana da rangwamen da za a hada waɗannan salloli biyu masu tarayyar lokaci. Ƙarin fa'ida a nan, mutumin da ya zo an gama sallah ta magariba an fara isha, to a nan sai ya kabbara ya bi su da niyyar magariba. Idan raka'a ta farko ba ta kuce masa ba, idan aka zo da raka'a ta uku sai ya zauna ya yi tahiyya ya salamci, sannan sai ya tashi ya kabbara ya bi imam a wannan raka'a ta hutu ta isha, shi kuma ya samu wato wannan ita ce raka'a shi ta farko kenan ta isha, wannan ta isha kenan. In raka'a ta farko game da sallar isha ba ta kuce ma wanda bai riski magariba ba, to anan shi ma yana da damar jami, kenan in an yi raka'a uku sai ya salamci, sannan sai ya tashi ya kabbara ya bi imam. Amma in raka'a ta farko ta kuce masa, to jami'i ya kuce masa, zai bi imami da niyyar magariba. Idan an gama shi kenan sai ya jira kuma in lokacin isha ya yi sannan ya yi. Kuma abinda muke so mu sani, shi wannan jami'i ya keɓanta ne ga jama'ar da suke fitowa su je masallaci su yi jami'i, amma duk jama'ar da suke haɗe abu ɗaya wanda in lokacin sallah ya yi su tashi su yi, wannan rangwame bai shahe su ba. An gane ko? Kenan su ma waɗanda aka musu rangwamen saboda kai kawo fita zuwa masallaci. Don haka kenan duk jama'ar da suke haɗe abu ɗaya wannan rangwame bai shafe su ba, tare da cewa akwai a azar uzurra waɗanda suke ba da damar wato haɗa irin waɗannan salloli biyu masu tarayyar lokaci, azhar da al'asar ko magariba da isha, kamar yadda dalilai suka tabbatar da haka. Na daga cikinsu shi ne mai bulaguro, mutum yana cikin yanayi na bulaguro shi ma an masa rangwama haɗa azhar da al'asar ko magariba da isha. Tambaya ta biyu, dan uwa ke cewa menene hukuncin mutumin da yace ya haramta matarsa? Duk wanda yace ya haramta matarsa ba ta haramta ba, domin haramtawa da halittawa abu ne wanda ke hannun Allah subhanahu wa ta'ala, shi yake halitta ma bayinsa abin da ya so, kuma shi yake haramta musu iya abin da ya so. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya hane mu akan cewa ya hane mu game da mutum ya faɗa ya ce ya haramta kaza ko ya halitta kaza, kamar yadda yake cewa wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allahi alkadhib. Kuma haka Ubangiji ta'ala ya ma manzon sararuka lokacin da ya haramta ma kansa kuyangarsa Mariya, Ubangiji ta'ala ya ce masa ya ayyuhan nabiy lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak tabtagi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Ubangiji ta'ala ya ce ya kai wannan annabi, dan me kake haramta ma kanka abinda Ubangijinka ya halitta maka kawai dan neman yarda wato ta matanka? Wanda sababin saukar ayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wani lokaci matarsa Hafsa ɗiyar Umar Allah ya kara mata yarda, ta nemi ya bata izinin za ta tafi gida ta ziyarci mahaifanta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bata izini. Bayan ta fita, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya shiga ɗakinta da kuyangarsa Mariya. Hafsa sai ta dawo, da ta dawo sai ta tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuyangarsa Hafsa a ɗakin wannan Mariya a ɗakinta. Ta samu damuwa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya gamsar da ita ya lallashi ta. Manzon Allah sai ya ce, to abinda nake so da ke, ya haƙuri daga yau wannan kuyangatawa wannan baiwa tawa Mariya na haramta ta, amma fa shar'i karki faɗa ma kowa. Ta ce an gama. To tare da cewa Aisha wannan Hafsa babbar ƙawarta daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce Aisha, Allah ya kara mata yarda, Hafsa sai ta kasa hakuri sai ta je ta fada ma Aisha cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta bariya. Ubangiji ta'ala sai ya turo sako daga saman bakwai. Bayan ya ce ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu mawlakum wa huwa al-alimul hakim wa idha asarra an-nabiyyu ila ba'dhi azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa adhharahu Allahu alayhi arafa ba'dahu wa a'rada an ba'd falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-alimul khabir. Ubangiji ta'ala yace ba su labarin lokacin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wato ya koye sharan wani zance ga wata daga cikin matansa ita ce Hafsa, ya fada mata cewa ya haramta baiwar Samariya daga yau amma kar ta fada ma kowa. To lokacin da ya koye mata ba ta wannan sirri cewa kar ta fada ma kowa, sai ta je ta fada ma Aisha. Ubangiji ta'ala sai ya bayyana masa cewa ai wannan asiri da yi da Hafsa wato ta tona shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zo sai ya mata shagubi, ya mata dungu, ya nuna mata wannan labari fa ta yi gaba da shi. Sai ta ce masa man an ba aka haza, waye baka labarin cewa na yi gaba da wannan zance? Manzon Allah ya ce mata nabba'ani al-alimul khabir, Ubangiji mai matukar sani wanda yake kwararre wanda ya san komai ciki da bai shine ya bani labarin cewa kin yi gaba da wannan zance. To dan haka kasancewar anan abinda muke so mu gane, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramtar da baiwarsa, Ubangiji ta'ala ya masa rarauka ya ce masa me yasa zaka haramta ma kanka abinda Ubangijin ka ya haramta maka kawai dan neman yardan matarka? To anan sai ya ce wallahu ghafurur rahim, Ubangiji ta'ala mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba kuma mashikai ne game da bayinsa mu'minai. Sai ya ce kad faradallahu lakum tahillata aymanikum, tabbas Ubangijin ku ya shar'anta muku wato yanda za ku warware rantsuwa shine kafara. Tahillata aymanikum ai kafarata aymanikum, Allah ya shar'anta muku in kai rantsuwa ka karya to ga kafarar da za ka yi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kafara kuma ya ci gaba da kusantar baiwarsa. To dan haka anan a takeice abinda muke so mu sani, duk mutumin da yace ya haramtar da matar shi wannan zancen banza ne kuma bata haramta ba, domin hadittawa da haramtawa abu ne wanda ke hannun Allah subhanahu wataala. Ya faɗa ya ayyuhan ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum, mace fitana daga cikin tayyibat wanda Allah ya halitta mana. Don haka kamar yanda baka isa ba a yau ka ce ka haramta ma kanka ruwa ko ka haramta ma kanka cin abinci, to haka ita ma matarka baka isa baka ce yau ka haramta da ita. Tare da cewa hadisi na cikin sahihu Muslim riwaya ta Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda, hadisi ne tabbatacce duk wanda ya haramtar da matarsa ba abin da yake kan shi face kafara ta rantsuwa. Idan mutum yace ya haramta matarsa to ya tabbata iya abin da yake kan shi kafara ta rantsuwa. Kafara ta rantsuwa shine ciyar da miskini goma ko tufatar da su ko yin azumi uku ko kuma yantar da bawa. Ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda huɗu shine ya zama wajibi akan mutum. Idan yayi wannan kafara sai ya ci gaba da kusantar matar shi wannan bata haramta ba gare shi. Malaman Malikiya Allah ya ji kansu sune suka tafi akan cewa duk wanda yace ya haramta matarsa to wannan haramtawa da yake a matsayin saki ne. To amma babu dalili daga Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan haka. Sun tafi akan cewa duk wanda yace ya haramta matar shi to wannan haramtawa da yake mata a matsayin saki uku take. Matsayin saki uku yake. To dan haka dai a magana mafi rinjaye duk wanda yace ya haramta matar shi bata haramta ba, iya abin da yake kan shi kafara ta rantsuwa. Yan tabawa mumini ko ciyar da miskini goma ko tufatar da su ko kuma yin azumi uku. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun shiga baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yin addu'a ga mamaci bayan binne shi. Shine malam ya ce babu du'a lil mayyit ba'da dafni, babi ne wanda ke bayani game da yin addu'a ga mamaci bayan binne shi. Sai ya ce wal qu'udi inda qabrihi sa'atan lil du'a lahu wal istighfar wal qira'a, wato da sugunnawa a gun kabarin wani ɗan lokaci domin yi masa addu'a da roƙa masa gafara kuma da karanta masa wani abu na Alƙur'ani, kamar yadda malam ya faɗa kenan a baban. Amma tare da cewa bayani ya ɗan gabata kaɗan akan wannan matsala, insha Allah cikon bayani zai zo a darasinmu na yau. Har ma mun karanta hadisi na farko, hadisin Abu Amr, a wata faɗa suka ce kinayarsa shine Abu Abdullah, a wata faɗa Abu Layla shine Usman ibn Affan, khalifa na uku daga cikin khalifofi hudu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya kara masa yadda. Na faɗa cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafni al-mayyit waqafa alaihi wa qala astaghfiruni akhiku wasalu lahu tasbita fa innahu al-ana yus'al, rawahu Abu Dawud. Usman Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza faraga min dafni al-mayyit, idan ya gama binne mamaci, waqafa alaihi, manzon Allah sai ya tsaya akan kabarin. Kaga tun anan wannan hadisi kai tsaye yana maida ma malam martani akan cewa wal qu'udi inda qabrihi sa'ata, tunda ba cayayi ba qa'ada wa qa'ada alaihi, cayayi waqafa alaihi, kuma bai ce ba wa jalasa ilaihi, cayayi wa qa'ada wa shine yace kana nabi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idza faraga min dafni almayyit, idan ya gama binne mamaci, waqafa alaihi, manzon Allah sai ya tsaya akan kabarin. Wa qala astaghfiru li akhikum, manzon Allah sai ya faɗa ga jama'a waɗanda suka halarci wannan janaiza, manzon Allah sai ya ce da su ku roƙa ma dan uwanku gafara. Wasalu lahu tasbita, ku roƙa masa samun tabbacin bada amsa dacecciya, fa innahu al-ana yus'al, domin a yanzu za a yi masa tambaya. Manzon Allah ya ce fa innahu al-ana yus'al, domin shi wannan mamaci a yanzu za a yi masa tambaya. Kamar yadda hadisin Al-Bara ibn Azib, Allah ya kara masa yadda, yana cikin As-Sunan al-Arba'a, haka yana cikin Musnad na al-Imam Ahmad, Allah ya ji kansa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa idan mutum Allah ya masa rasuwa aka kawo shi aka binne, waɗanda suka binne shi in sun juya baya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mala'iku biyu za su zo su zaunar da shi su yi masa wasu 'yan tambayoyi guda uku. Tambaya ta farko su ce masa man rabbuk, wane ne ubangijinka? Tambaya ta biyu su ce masa wa man nabiyuk, wane ne annabinka? Tambaya ta uku su ce masa wa ma dinuk, mene ne addininka? Mumini ubangiji ta'ala yakan masa dace game da bada amsa dacecciya. Idan an ce masa man rabbuk sai ya ce rabbi Allah, Allah shine ubangijina, ma'ana shine mahaliccina kuma shine abun bautata, bani da wani abun bauta in ban da shi. Idan aka masa tambaya ta biyu aka ce masa wa man nabiyuk, wane ne annabinka, sai ya ce nabiyyi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, annabina shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idan aka masa tambaya ta uku wa ma dinuk, mene ne addininka, sai ya ce dini al-islam, dini al-islam, musulunci shine addinina. Mala'ikun sai su ce masa daman haka Allah ya sanar da mu cewa za ka ba da wannan amsa. A lokacin nan za a fada da kabarinsa dama da hauni, gaba da baya kamun 70-70. A wata riwaya za a fada da kabarinsa iya ganinsa, sannan kuma za a buɗe masa kofa daga cikin kofofin aljanna, zai ci gaba da shakar ƙanshin aljanna da ni'imarta har izuwa yinin alkiyama. Kyakkyawan aikinsa da ya aikata a rayuwarsa ta duniya, Ubangiji ta'ala zai rikida wannan aiki ya koma mutum wanda yake mai kyakkyawan fuska, mai daɗin ƙanshi, wanda zai ringa ɗebe masa kewa har izuwa kiyama. Kafiri ko munafiki, idan an masa wannan tambaya ta farko, an ce masa man rabbuk, wane ne Ubangijinka, sai ya ce ha ha la adabi, wato sai ya yi nishi sai ya ce la adabi, ya ce bai sani ba. Waɗannan mala'iku sai su ce masa la daraita wala talaita, kar Allah ya sa ka sani kuma kar Allah ya sa ka faɗa, sai su kai masa duka da wata guduma, wanda gudumar da za a doki duk wani dutse wanda yake doron ƙasa zai nike ya zama gari. Su masa tambaya ta biyu, su ce masa wane ne annabinka, sai ya koma yin nishi ya ce ah, sai ya ce la adari, sai su ce masa la daraita wala talaita, kar Allah ya sa ka sani kar Allah ya sa ka faɗa, kuma su koma kai masa wannan duka. A yi masa tambaya ta uku, hallo ya yi nishi ya ce ah, la adari, su ƙara kai masa duka. Daga wannan lokaci sai a kuntata kabarinsa. Manzon Allah ya ce sai an kai kashin hankalin shi ya saba saboda matsewar kabari, wallahi ya zubillah. Sannan kuma za a buɗa masa rami daga cikin ramuka na wuta, zai ci gaba da shakar gubarta da zafinta har izuwa yinin alkiyama. Mummunan aikinsa da ya aikata a rayuwarsa ta duniya, Allah zai rikida shi ya koma mummunan mutum wanda yake mai bakar fuska, mai dagwalon ido, mai ɗoyi, zai ci gaba da azabtar da shi, yana la'antar shi, shi yana la'antar shi har izuwa yinin alkiyama, wal iyazu billah. To wannan shi ne yake nuna mana bawa idan an shigar da shi cikin kabari, waɗanda suka binne shi in sun juya baya, mala'iku za su zo su yi masa tambaya. Shi ne anan manzo Allah ya ce fa innahu la'ana yus'al, domin a yanzu za a yi masa tambaya. Wannan siga kwa tana daga cikin sigar da ke tabbatar da dawwama akan wannan aiki, domin me yace cai kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafnil mayyit waqafa alaihi. Usman Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya gama binne mamaci, manzo Allah ya kan tsaya akan kabarinsa. A wani lokaci ne ake gama binne mamaci? Shine bayan an maida kasa gaba daya, an yayyafa ruwa kamar yadda ake yayyafawa a nan, to shikenan binna ta gama. To a irin wannan lokaci ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya akan kabari. A nan mi za mu iya ɗauka na darasi a nan, a wannan gaba za mu ɗau darasi na kan cewa yin addu'a ga mamaci bayan binne shi, wato tsayuwa domin yin addu'a ga mamaci bayan binne shi, sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sugunnawa ba tare da wata larura ba, wannan saɓanin sunna ne, an gane ku? Tsayuwar domin yin addu'ar a wannan lokaci to shi ne sunna. Kamar yadda bayani ya gabata, haka lokacin da mutum ya ziyarci makabarta domin yin addu'a, a nan abinda yake sunna ya yi addu'ar a tsaye, ba a sunna ba. Kamar yadda hadisi yake cikin sahihu Muslim, Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa wani lokaci cikin dare muna kwance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan shimfiɗa ɗaya, tace kuma muna lullube da mayafi ɗaya, tace kai tsaye sai na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hankali ya zare daga cikin wannan mayafi. Manzon Allah sai ya ɗau takalmansa sai ya fita, an gane ko? Tace sai ya zare daga cikin mayafi, tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fita. Da ya fita tace sai ya janyo ƙyaure a hankali, manzon Allah sai ya kama hanyar makabarta ta baƙiya. Aisha tace ni ma sai na tashi sai na janyo ƙyaure na buɗa a hankali kamar yadda ya buɗa a hankali, sai na ringa duku-duku ina bin bayansa. Ita Aisha a karan farko tana tsammanin cewa ko dakin wata mata daga cikin matansa zai je, domin shi Ubangiji subhanahu wa ta'ala bai dora masa ba doka ta rabon kwana. Mu mabiyansa mu ne aka dora ma doka ta rabon kwana, kuma rabon kwana wajibi ga duk mutumin da yake da mace biyu ko sama da biyu, dole yayi adalci tsakankaninsu a wajen rabon kwana. Amma shi Allah ya bashi damar cewa duk wanda ya ga dama ya kusanto ta wanda ya ga dama kuma ya jinkirtar da ita, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce turji man tasha'u minhunna wa tuwi ilayka man tasha. Da haka hadisi ne tabbatacce, maza Allah sallallahu alaihi wasallama a dare ɗaya sai da ya kewaye matan shi tara gaba ɗaya, kamar yadda Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ya rawaito hadisi. To ita Aisha ta yi zaton cewa ɗakin wata mata daga cikin matansa ne zai yi, sai ta tashi ta yi duku-duku ta bi bayansa, ta ce sai na ga ya kama hanyar makabarta ta Baqi'a, lokacin da ya je zai shiga sai ya ce assalamu alaikum da ga ƙaumin mu'minin wa inna insha Allahu bikum la lahiqun. A wata riwaya assalamu alaikum da ga ƙaumin mu'minin atakum ma tu'adun ghadan mu'ajjalun wa inna insha Allahu bikum la lahiqun. Assalamu alaikum dar qaumin mu'minin wa atakum ma tu'adun ghadan mu'ajjalun wa inna insha Allahu bikum la lahiqun. Aisha tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai tsaye tsayuwa wanda take mai tsawo, ya daga hannunsa yayi addu'a yayi addu'a yayi addu'a, iya abin da yake fada a cikin addu'ar cha yake Allahumma ghafir li ahli baqi'il gharqan, ya Allah ka gafarta ma ma'abuta wannan makabarta ta Baqi'a. Maza Allah ya yi ta maimaita wannan addu’a. Aisha ta ce ya sauke hannun sannan ya daga ya yi tsayuwa mai tsawo yana musu wannan addu’a. Da ya gama sai ya juyo. Aisha ta ce sai na yi maza na shayo gabansa, na shigo cikin gida, na koma kan shimfiɗa, na ɗauko mayafi na lulluɓa ina shisheka. Maza Allah sallallahu alaihi wasallama da ya dawo sai ya tarar da ni ina shisheka, sai ya ce Aisha me ya faru, sai na ce masa ba komai. Manzo Allah ya ce in ma ki faɗa mu ko kuma masanin abin da ke ɓoye da bayyane ya faɗa mu. Manzo Allah ya ce yanzu zato kike Allah da manzansa za su ha'ince ki, kina zaton Allah da manzansa za su ha'ince ki. Ya ce Jibrilu ne alaihi salam a wannan lokaci Ubangiji na ya turo shi cewa yana umarni na in je in roƙa ma ma'abuta wannan makabarta gafara. Aisha sai ta ce to ya Rasulullahi idan zan ziyarci makabarta ni kuma yaya ya kamata in yi na addu'a? Manzo Allah ya ce ga addu'a da zaki, ya karanta da ita wannan. To don haka a taƙaice abinda muke so mu gane, addu'a ga mamaci bayan gama binne shi iya abin da yake sunna kowa yayi wannan addu'a a tsaye ba tsugunna ba, Allahumma sai dai wanda yake da larura wanda baya iya tsayuwa to wannan ya halatta tsugunna. Haka a lokacin da mutum ya ziyarci makabarta zai yi addu'a, to sunna ne yin wannan addu'a a tsaye, tsugunnawa domin yin wannan addu'a sabanin sunna ne. Don haka anan kenan wato Abu Usman Allah ya kara masa yadda ya ce كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت منذ أن صلى الله عليه وسلم يا كسنتي إذن يقم بن يوم ممج وقف عليه منذ أن سي سيا أكن قبل وقال سي منذ أن يجي استغفروا لي أكيد فروق ما تنقوان كغافرا وصلوا له التثبيت كما كروق مسا wato tabbacin ba da amsa mai dacewa, ma'ana ku roƙa masa Allah ya tabbatar masa da amsa mai dacewa. Kenan anan abinda muke so mu gane abu biyu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu da shi a wannan gaba na yin addu'a ga mamaci, roƙa masa gafara da roƙa masa samun tabbacin ba da amsa dacewa. To don haka iya abinda za ka faɗa game da wannan addu'a inda larabci za ka yi, sai ka ce Allahumma gafir lahu Allahumma sabbitu Allahumma gafir lahu Allahumma sabbitu, iya abinda za ka faɗa kenan, ya Allah ka gafarta masa, ya Allah ka tabbatar masa da amsa mai dacewa. Kamar yadda Allah ya faɗa mana a can cikin suratu Ibrahim, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Ubangiji ta'ala na tabbatar ma waɗanda suka yi imani da shi da faɗa matabbaciya a rayuwarsu ta duniya da makomarsu lahira. Yanda Allah ya tabbatar ma muminai wannan kalima ta la ilaha illallah a rayuwarsu ta duniya, to haka bayan mutuwa in an musu tambaya za su ba da amsa da cacciya. Allah ya datar da mu. To shine anan yace istaghfiru li akikum wa sallu lahu tasbita. Ku roƙa ma ɗan uwanku gafara, ku roƙa masa wato samun tabbacin ba da amsa da cacciya kenan. Allahumma ghfir lahu, Allahumma sabbithu, Allahumma ghfir lahu, Allahumma sabbithu. Inda yaren Hausa za ka faɗa, to sai ka ce ya Allah ka gafarta masa, ya Allah ka tabbatar masa da amsa mai dacewa, ya Allah ka gafarta masa, ya Allah ka tabbatar masa da amsa mai dacewa. Haka za ka yi ta maimaita wannan addu'a, domin ita addu'a Allah bai bautar da mu cewa dole sai da larabci. Karatun Alkur'ani shi kadai ne Allah ya bautar da mu cewa ko ma wane yare kake, in dai Alkur'ani zaka karanta, to dole ne ka karanta shi da larabci, domin Alkur'ani da larabci ya sauka. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al-mundirin bi lisanin arabiyyin mubin, kamar yadda yace inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun. To dan haka kenan, inda yaren Hausa ne za ka yi, sai ka ce ya Allah ka gafarta masa, ya Allah ka tabbatar masa da amsa mai dacewa. Da duk yaren da mutum ya iya, in bai iya larabcin ba, da shi zai yi addu'a. Sannan anan menene za mu fa'idanta, menene sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da addu'ar da ake ma mamaci bayan an binne shi? Ya sun ake karantawa ko tabara, wanda bai iya zai yi kul huwallahu, ko inna anzalnahu da iza ja'a, ko alam nashraha da menene suke gama ta da inna a'tayna, ko ayatul kursi da menene. Sanin hanya ya kusar ku, an gane ku. Kuma Allah ya faɗa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju allaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha katira. Manzon da ya zo mana da suratu Yasin da tabaraka da kul huwallahu da inna anzalnahu da alam nashraha da iza ja'a da ayatul kursi, kuma mu ce manzon da ya zo mana da alqur'anin kacukan, ko mu ce gaba ɗayansa, to mai karanta wata sura daga cikin surori lokacin da ya binne mamaci, gaba ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu hadisin da manzon Allah ya taba halartar jana'iza, a gama jana'iza manzon Allah ya karanta ayata da Qur'ani. Iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ma mamaci na addu'a bayan binne shi, shine roƙa masa gafara da roƙa masa tabbacin ba da amsa mai dacewa. Da haka yace istaghfiru li akhikum wa sallu lahu tasbita. To amma sai muke sakin reshe mu kama ganye, ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace, ai sai kaji mutun yana da marayi, ana karanta Yasin ko a karanta tabaraka ko a wanda bai iya bai kul huwallahu, tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga addu'ar da yake, kuma ga abin da yake. Kuma Allah ya faɗa mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir, kyakkyawan koyi ya kasance gare ku ku mu'minai game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma sharadi ga wanda ya kasance na kaunar ubangijinsa kuma na kaunar aljanna ta zamanto makomar shi a gobe kiyama, shi yake bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa a dukkan wani bangare daga cikin bangarori waɗanda suke na rayuwa. To dan haka anan kenan abinda muke so mu gane, iya abinda yake sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine roƙa ma mamaci gafara da roƙa masa tabbacin amsa mai dacewa. Don haka maganar karanta Al-Qur'ani kwata-kwata wannan ba muhallinsa bane ba. Hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, hadisin da yake tabbatar da rashin halacci na karanta Al-Qur'ani a makabarta, cewa karanta Al-Qur'ani a makabarta baya halatta. Hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la taj'alu buyutakum maqabira, sai yace fa inna ash-shaytana yafiru min al-baiti alladhi yuqra'u fihi suratul baqara au kama qala. manzo Allah yace kar ku mai da gidaddajin ku makabarta domin shaytani yana guje ma duk gidan da ake karanta suratul baqara hadisin siga biyu yazo da shi akwai la taj'alu buyutakum maqabira sai yace waj'alu min salatikum fiha kar ku mai da gidaddajin ku makabarta ku sanya wasu daga cikin sallolin ku a gida ma'ana sallah ta nafila shi ma hadisi ne mai zaman kanshi hadisi ne tabbatacce sannan wannan kuma shi ma hadisi ne mai zaman kanshi kar ku mai da gidaddajin ku makabarta yace domin shaytani yana guje ma duk gidan da ake karanta suratul baqara kaga kenan mafhumul mukhalafa malamai suka ce makabarta ba wurin karanta alqur'ani bane domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan ya kamanta gidan da ba a karanta alqur'ani da makabarta kenan makabarta ba mahalli bane na karanta alqur'ani kuma tare da cewa shugaban tafiyar shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda babu wata hanya da zaka buka fashi lafiya a gobe kiyama din ba tashi ba to ba alqur'ani bai karanta a makabarta ga iya abin da yake shine na addu'a shine istighfaru li afikum wa sallu lahu tasbita don haka wato don haka kasancewar akwai wani hadisi wanda suke kafa hujja da shi wato akan wato karanta alqur'ani a makabarta sai dai hadisi ne dhaifi kwata kwata hadisin bai inganta ba kuma ko ya inganta wannan hadisi baya zama hujja akan karanta alqur'ani a makabarta hadisin wannan ibnu al-qayyim Allah ya ji kansa a cikin littafin a cikin ibnu al-qayyim Allah ya ji kansa a cikin littafin sa wanda ake kiran shi ar-ruh wato a cikin littafin sa wanda ake kiran shi ar-ruh ya zo da wani asar daga al-khallal ke cewa akhbarani al-hasan ibn ahmad al-warraq qala haddathana ali ibn musa al-haddad wa kana saduqan annahu qala kuntu ma ahmad ibn hanbal wa muhammad ibn qudamah al-jawhari fi janaza falamma dufina al-mayyit جلس رجل ضرير يقرأ عند القبر فقال له أحمد يا هذا إن القراءة عند القبر بدعة فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة لأحمد بن حنبل يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر الحلبي قال ثقة قال كتبت عنه شيئا قال نعم قال فأخبرني مبشر أنا عبد الرحمن بن العلاء بن الجلاج أنا أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها وقال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يوصي بذلك فقال له أحمد فرجئي وقل للرجل يقرأ يا حديث كنا wato akwai wani marwayci ana kiran shi Al-Hasan ibn Ahmad wato Al-Warraq Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa yace na bincika yace ban samu tarjumar shi a cikin wani littafi daga cikin littattafai ban samu wani malami da ya yabo a kansa ko ya fallasa kinar marwayci ne wanda yake majhul shi kuma daga Ali ibn Musa Al-Haddad haka shi ma Ali ibn Musa Al-Haddad Sheikh Nasir Allah ya ji kansa yace shi ma ban samu tarjumar sa ba shine sai yake cewa shi Ali ibn Musa Al-Haddad yake cewa na kasance tare da Al-Imam Ahmad ibn Hanbal Al-Shaybani da wani malami Muhammad ibn Qudama Al-Jawhari a wata janaza lokacin da aka gama binne mamaci wato sai wani mutum wanda yake mai raunin gani shine sai yazo sai ya tsugunna sai ya zauna ya tsugunna a gindin kabarin yana karanta alqur'ani al-imam ahmad ibn hanbal Allah ya ji kansa sai yace ya haza yace kai malam innal qira'ata indal qabri bid'a yace karanta alqur'ani a gindin kabari bid'a ne ba karantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bace haka al-imam ahmad yace masa wato sai yake cewa shi wato wannan Al-Hassan ibn Ahmad Al-Warraq sai yake cewa falamma kharajna min al-maqabir, lokacin da muka fita daga cikin makabarta, qala Muhammad ibn Qudama li Ahmad ibn Hanbal, Muhammad ibn Qudama Al-Jauhari sai ya fada ga al-Imam Ahmad, sai ya ce ya Aba Abdullah, kinaya ta al-Imam Ahmad kinan Abu Abdullah, sai ya ce masa ma taqulu fi mubashirin al-Hadabi, mi zaka fada game da wani marwayi wanda ake kiran shi da suna Mubashir al-Hadabi, qala thiqa, al-Imam Ahmad ya ce ai wannan marwayi amintacce ne, qala sai Muhammad ibn Qudama ya koma tambayar al-Imam Ahmad ya ce katabta anhu shay'an, shin ko ka rubuta wani abu na hadisi daga gunsa, qala na'am, al-Imam Ahmad ya ce kwarai ko na rawaito hadisi daga gunsa, qala sai Muhammad ibn Qudama al-Jauhari sai ya ce ma al-Imam Ahmad saurara ka ji, fa akbarani Mubashir, Mubashir al-Hadabi wanda kace amintacce ne shi ya bani labari, ana Abdurrahman ibn al-Ala ibn al-Najlaj, wato daga Abdurrahman ibn al-Ala ibn al-Najlaj, shi kuma ana abihi daga mahaifinsa shine al-Ala ibn al-Najlaj, sai ya ce annahu awsa, mahaifinsa ya yi wasiya idza dufina, idan an gama binne shi, an yi qura'a inda ra'sihi bi fatihatil baqara wa khatimatiha, a zo gun kansa a karanta masa farkon suratul baqara da karshenta, wa qala kuma mahaifin nasa ya ce masa sami'tu ibn Umar, ibn Umar naji yusi bi zalika, yana wasiyar cewa in Allah ya masa rasuwa a zo wurin kansa a karanta masa wato farkon suratul baqara da kuma karshenta, al-Imam Ahmad sai ya ce farji, yace imaza bu bayan wannan makahu ce ya dawo ya ci gaba da karanta al-Qur'anin sa. To wannan hadisi shine wanda suke kafa hujja da shi akan cewa in an gama binne mamaci a karanta masa al-Qur'ani, tare da cewa kwata-kwata wannan hadisi bai inganta ba daga al-Imam Ahmad balantana Abdullahi dan Umar kamar yadda malamai suka tabbatar, zuwa ga al-Imam Ahmad ma hadisin bai inganta ba balantana zuwa ga Abdullahi dan Umar. Huska ta bi malamai suka ce a ka kaddara cewa wannan hadisi ya inganta daga Abdullahi dan Umar, to hadisi ne mauquf, an gane ko? In aka ce hadisi mauquf shine hadisin da ya taka birki akan sahabi, fada ko aiki na sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi kuma hadisi al-mawquf koda ya inganta ba hujja bane a cikin addini, fadar sahabi ba hujja bace a cikin addini, hujja a cikin addini al-Qur'ani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan ijma'i, sannan qiyasi in ya cika sharuɗin sa, dan an samu sahabi ya ce kaza ko sahabi wani ya aikata kaza, wannan ba hujja bane a cikin addini. Kasancewar Abdullahi dan Umar anan da yayi wasiyar cewa in ya mutu a karanta masa farkon suratul baqara da karshenta a gurin kansa, to wannan aiki ne wanda ya takaita akan Ibn Umar, ba hujja bane a cikin addini, wai ka kaddara cewa hadisin ya inganta balantana ma bai inganta ba, ko ya inganta ba hujja bane a cikin addini, saboda hujja abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hujja a cikin addini abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kaddara cewa hadisin ya inganta. Wancan hadisi ga yadda abin da Usman ya faɗa mana, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya gama binne mamaci, ga abin da yake cewa jama'a su yi, su roka ma mamacin gafara, kuma su roka masa tabbacin ba da amsa, domin a yanzu za a yi masa tambaya, shin na Ibn Umar zamu dauka ko na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wane ne Allah ya aiko mana, shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya aiko mana da sunan cewa ya nuna mana hanyar da za ta sadar da ubangijin mu, ko kuma Abdullahi dan Umar, shi kanshi Abdullahi dan Umar mabiyi, kamar yadda mu matsayin mabiya ne, Allah ya zabe shi ya daukaka daraje shi ya zamanto abokin zaman manzon shi sallallahu alaihi wasallam, amma fadar Ibn Umar ba hujja bace a cikin addini, kamar yadda fadar duk wani sahabi ba hujja bace a cikin addini, an gane ko? dan haka kenan ka kaddara cewa hadisin ya inganta ma tun ba hujja bane ba akan karanta alqur'ani a makabarta. Sannan ga wancan hadisi, la taj'alu buyutakum maqabira fa inna ash-shaytana yanfiru min al-bayt alladhi yuqra'u fihi suratul baqara. Kuma gaya anan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gafara yake roka ma mamaci, kuma roka masa yake Allah ya bashi tabbacin ba da amsa, domin a yanzu za a yi masa tambaya. Don haka anan abinda muke so mu gane ɗan uwa, da zaran an gama binne mamaci an yayyafa ruwa, to kada ka yi jiran cewa sai an kewaye hedo ko an kewaye wata fantariya. Fuskanci alƙibla, in kana fuskantar alƙibla ka ɗaga hannunka kama wannan mamaci addu'a. Kar ka yi jiran sai wani ya zo ya tsugunna sannan ya raba muku addu'a, a yi kaza a yi salati goma ga annabi, ko wani ya ce a yi salati goma ga annabi, wani ya ce a yi sha biyu, wani ya ce a yi sha ɗaya, an rasa a ina aka samu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa zauwa ba za a yi addu'a ya ce ku yi salati goma, kuma tare da cewa abu ne sananne, mabuɗin addu'a salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, haka kuma shi ne makullinta. Salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne mabuɗin addu'a. In za ka yi addu'a kama annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam salati, an gane ko? Amma babu wani dalili da ya zo cewa in za a yi addu'a farko sai an yi salati goma. Wani ya ce a yi sha ɗaya, wani ya ce a yi sha biyu, kar ka tsaya a raba muku wannan addu'a. Daga hannunka kawai ka yi fara ma wannan mamaci addu'a. Kuma ga addu'ar da za ka yi, Allahumma ghafir lahu Allahumma sabbitu, Allahumma ghafir lahu Allahumma sabbitu, ka yi ta yin wannan addu'a bakin iya iyawarka. Don haka wannan addu'o'i da ake zauwa da su dukkansu ba mahallinsu ba ne, an gane ko? Na a karanta tabaraka, a karanta yasin, ko a karanta masa tabaraka, ko wanda bai iya bai kulhu wallahu. Kuma anan rashin fahimta ne da ganewa akan wai karanta masa ma yasin din shi, inda ka koma cikin muqaddima ta risala ta Ibn Abi Zayd, karanta ma mamaci yasin, wannan fa mutumin da yake cikin halin fitar rai ne, ba bayan an gama binne mamaci ba. A nan da yake cewa ba'dul ulama, yake cewa wa yastahibu ba'dul ulama an yuqra indahu suratu yasin. Mirsala yake cewa wani daga cikin malamai shine Ibn Habib. In ka ji malaman Malikiya sun ce ba'dul ulama shine Ibn Habib al-Maliki, ya so a karanta ma wanda yake cikin hali na fitar rai suratu yasin. Mai risala sai yake cewa walam yara maliku zalika amran ma'mulan bihi. Al-Imamu Malik, Allah ya ji kansa, shi baya ganin cewa wani al'amari ne wanda za a yi aiki da shi karanta ma wanda yake cikin halin fitar rai suratu yasin, tunda anan kaulin ya zo da shi a cikin babu ma yufu'alu bil muhtada, baban da ke bayani game da abin da ake aikatawa da wanda ya kai gargara wanda yake cikin halin fitar rai. Amma sai suke ɗauko wannan wai sai in mutum ya mutu a zo a karanta masa yasin wai ko tabaraka. Kaga shi kanshi abin da yake cikin littafin na Malikiya mutumin da yake cikin halin fitar rai. Hadisin kuma kwata-kwata bai inganta ba, wanda yake cewa ikra'u ala mautakum surata yasin, ku karanta ma mamatanku surata yasin. A nan me ake nihi da mautakum bi itibari ma sayakunu, domin duk wanda yake cikin halin fitar rai karshen shi mutuwa. Ba ana nihi mutum bayan ya mutu, wannan daidai yake da hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa laqinu mautakum la ilaha illallah, ku laqanta ma mamatanku kalima ta la ilaha illallah. Me yake nihi laqanta ma mamata kalima ta la ilaha illallah? Mutumin da ya shiga cikin hali na fitar rai a laqanta masa kalimatu shahada, domin ta zamanto ita ce kalmar shi ta karshe wanda zai bar duniya a kanta. Domin ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk wanda kalima ta la ilaha illallah ta zamanto karshen kalmar da ya bar duniya, makomar shi aljanna. Don haka ba maganar a zo a kafa hedo ayi masa ya abdallah ya abdallah ya abdallah اذكر احد الذي خرجت عليه من الدنيا وهي شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا سالك الملكان الكريمان عن ربك ودينك ونبيك فقل لهما الله ربي والاسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. wannan kariya ce bayan bugu, yana da yayi za ku lakanta masa wannan ba bayan mutuwa, ko kun lakanta masa bayan mutuwa ba zai lakanta ba, saboda amsar wannan tambaya tun kana raye kake tare da ta. Kuma wannan ba da amsa ba wani ƙwarewa bane a yaren larabci, ko kai ne siba waihi in dai ba ka da cikakken imani ba inda za a yi kama da wannan hadisi. Ga ya irin tatattun Larabawa su Abu Jahl su Abu Lahab da makamantansu irin su Umayya ibn Khalaf irin su Asi ibn Wa'il As-Sahmi duk wannan amsa ba su bada ba. Ga waɗanda ba Larabawa ba ne su Bilal da sauransu duk sun bada wannan amsa. Bari manzo Allah ya tabbatar mana Bilal da aljanna ne. To dan haka a takaice abin da muke so mu sani wannan talqini hadisin da yazo akan yi ma mamaci talqini bayan binne shi hadisi ne kwata-kwata la asla lahu bayyada asali an gane ko kirkira shi akai kwata-kwata ba fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bace kuma in kai ba maliki ne na gaskiya to wannan talqini mai dashi gefe domin malaman malikiya sun ki yi ma wannan yi ma mamaci talqini bayan an binne a zuwa yansa ya Abdullah ka koma cikin hashiyatul adawi sharhi ne wanda yake na risala malikiya bata yadda ba a zo a ma wannan mamaci talqini waɗanda suka tafi akan yi ma mamaci talqini sune malaman Shafi'iyya kuma kwata-kwata hadisin bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne wanda yake baya da asali kenan ba maganar wannan talqini karkai jiran su ka daga hannunka kai ta addu'a kuma anan abin da ya dace jama'a ta musulmi wannan sunna ayi kokarin rayar da ita koda kaga jama'a sun yi tsaye sun yi tsugunna gaba ɗaya kai kadai ne a tsaye to karka tsugunna jin kunyar jama'a kar ya sa ka tsugunna jin kunyar Allah da manzon shi shi yake gaba da jin kunyar koma wane ne an gane ko karka ji kunyar kowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya umarci mu da shine ya karantar da mu haka amma in wani ya tsaya sai kaga ana kwara masa ido tankar ya zo da wani abu amma in san kiran su ne mai isarwa ayi kaza ayi kaza shi ba nan yi bai shi ya tsaya yana isarwa amma kai da ka tsaya wai dan rayi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai ka zo da wani abu dama haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana yace wannan addini inna hadha ad-dina bada'a ghariban wa sayaudu ghariban manzon Allah yace wannan addini ya fara yana bako kuma da sannu zai koma bako ka san shi bako ba a sakin jiki gare shi nesa da nesa ake da shi to haka wannan addini lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi bako ne ana kyamar shi ana nisantar shi sannan manzon Allah ya ce kuma da sannu wannan addini zai koma bako don haka yau sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda jama'a suka jahilta in ka zo da ita sai kaga ka zamanto bako a cikin jama'a ka zamanto abun kyama ana ganin kamar ka zo da wani sabon abu to dan haka ayi kokari a rayar da wannan sunna sai dai inda uzuri mutum baya da halin da zai yi tsaye to wannan ba laifi mutum yana iya wato tsugunnawa wannan hadisi a takaice kenan yana nuna mana yan uwantaka ta imani wato bata kasance ba wato bata takaita ba a rayuwa hatta da bayan mutuwa dan uwanka mumini yana nan a matsayin dan uwanka dan haka yace istaghfiru li akhiku ku roka ma dan uwanku gafara kaga wannan bayan Allah ya masa rasuwa ne kenan yan uwantaka ta mu'minai bata yan uwantaka tsakankanin mu'minai bata takaita ba a iya rayuwa hatta da bayan mutuwa wannan yan uwantaka tana nan kuma yan uwantaka ce wanda take bata yankewa kamar yadda yace al-akhillahu yawma idhin ba'dhum li ba'din aduun illa al-muttaqin sannan kuma wannan hadisi yana ƙara tabbatar mana yin talqini bayan binne mamaci wannan ya Abdullah bid'a ce saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Usman cai idza faraga min dafnil mayyit idan ya gama binne mamaci manzon Allah bai cewa ku bani hido ko wantar ya ya kaba wai daurin dawa ne zai yi sannan wai ya ce ya Abdullah manzon Allah baya haka kuma bai taba yi ba babu hadisi akan hadisin da yazo kwata-kwata ba ya da asali iya abin da manzo Allah yake faɗa istaghfiru li akhikum wasallu lahu tasbita fa innahu la'ana yus'al sannan kuma wannan hadisi yana nuna dalili ne wanda yake tabbatar da fitina ta kabari fitina ta kabari shine tambayar da mala'iku suke ma bawa an gane ko wannan tambaya wato abu ne wanda wannan hadisi yake tabbatar mana manzo Allah ya ce fa innahu la'ana yus'al akwai waɗanda Allah ya ɗauke musu wannan tambaya misali shahidi wanda ya mutu a fagen daga an ɗauke masa wannan tambaya haka mutumin da ya mutu daren juma'a ko ranar juma'a shi ma Allah ya ɗauke masa wannan tambaya ta kabari kamar yadda hadisi ne tabbatacce alama ce daga cikin alamomi na kyakkyawan ƙarshe mutum ya mutu a ranar alhamis a matsayinsa na mumini ko a ranar juma'a Allah ya kare shi game da fitina ta kabari shine tambayoyin da ake sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana duk wanda Allah bai tabbatar masa da wannan amsa mai dacewa to ba yanda za a iya bada wannan amsa domin Allah ya faɗa yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah dan haka annabi zan Allah yace ku roka masa gafara kuma ku roka masa tabbacin bada amsa fa innahu al'ana yus'al sannan وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه قال اذا دفنتموني فاقيموا حول قبري قدر ما تنهر جزور ويقسم لحمها حتى استأنس بكم واعلم ماذا اراجع به رسل ربي رواه مسلم وقد سبق بقوله وتدغى عمرو بن العاص الله يكرمه مسا يدا كي cewa اذا دفنتموني idan kun binne ni kun gama yace fa aqimu haula qabri yace ku tsaya a gefen kabari na kaga cewa yace fa aqimu ku tsaya haula qabri gefen kabari na ku yi ta mun addu'a qadra ma tunharu jazur yace gulgudan yanda za a soke raƙumi wa yuqassamu lahmuha ahede a datsana ma araba hatta asta'anisa bikum yace har na debe kiwa da ku wa a'lama nasan maza uraji'u bihi rusul rabbi minene zan maida na amsa ga mala'ikun ubangiji na wadanda za su mun tambaya ma'ana ku tsaya na debe kiwa da ku gulgudan yanda za a soke raƙumi a raba namu hadisin yana cikin sahihu muslim hadisin ya gabata hadisi ne wanda yake mai tsawo sai dai wannan hadisi kamar yanda malamai suka faɗa cewa tsayuwa a gindin kabari ayi a jima har gulgudan yanda za a soke raƙumi a raba nama kasancewar wannan iya abu ne wanda yake na Amr ibn As ba da bizo ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine a karan kanshi yace a tsaya a gindin kabarin sa gulgudan yanda za a soke raƙumi a fede a datsa naman a raba shi kuma mun tambaye wani dan uwa yace aka dan adau minti 30 ga waɗanda suka kware akan aiki a kaɗan ne minti 30 to dan haka wannan kasancewar aiki ne nashi shi Amr ibn al-As ba sunna bace ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan binne mamaci ayi iya gurgudan wannan tsawon tsayuwar an gane ko ba sunna bane ba wannan iya aiki ne nashi shi Amr ibn al-As shine yace a tsaya gindin kabarin sa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane ba yace a tsaya dan haka dai a takeice kenan nan da ya kamata insha Allah mu dakata wannan cikon bayani akan wannan mas'ala da yake qala Shafi'i rahimahullah wa yustahabu an yuqra inda shay'un min al-Qur'an wa in khatama al-Qur'an inda kana hasan wannan insha Allah karin bayani zai zo akan wannan gaba a darasi mai zuwa dan zamu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك